Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Sunana Sarfi Hashim Umar tare aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Kafin ku jabin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping za su yi wa shugabannin yankin Pacific jawabi a yau Juma'a. Shugabar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa ya zama wajibi jama'a su yi rigakafin COVID-19 ba don kare kansu kaɗai ba, amma don kare sauran mutane. A yau Juma'a Faransa ke sauke taron ƙasa da ƙasa a kan Libya, yayin da ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke shirin gudanar da zaben da aka daɗe ana jira a wata mai zuwa.
Kanin labaran kina aka tsara a cikin shirin za ku ji cewa rundunar da mai an tsaro daban-daban na Najeriya sun yi tattaki domin nuna haɗin kai tsakanin su.
All of us, whether military, whether paramilitary, will come together.
Yace har yanzu ana nan ana fafatawa da ƴan ta'adda don tabbatar da cewa an karye lagonsu a dukkanin fadin ƙasa Najeriya.
Wata kungiya a birnin Jos ta kullo da wani shiri na yin noma a cikin bokuna na mataki ne yake ta'ammali da miyagun ƙwari tsakanin matasa a birnin.
Kan wannan shukan na fara sanin ana shuka a cikin buhu kuma har yayi a ci. Kuma yanzu ina tunanin duk inda Allah ya kaini zan yi rayuwata, in dai akwai fili ko danyani ko goma ina tunanin zan iya shuka na wani karan kaina.
Har kuma ra'ayin cewa al'umman Maradi sun basu ransu biyo bayan kudin gwamnatin Nijar na rufe mahaƙar zinarai. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu aro ke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron labaran duniya.
Cikakken labaran. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping za su yi wa shugabannin yankin Pacific jawabi a yau Juma'a, a daidai lokacin da ake fuskantar rikice-rikicen cinikayya da kuma siyasa a yankin. A wani taro na mambobin kungiyar APEC ta raya tattalin arzikin yankin Asia da Pacific da ake yi a wannan makon, China ta fara da yin gargaɗi, yayin da a wani bidiyo a jiya Alhamis shugaba Xi ya ce dole ne a kaucewa dawowar yakin cacar baki. Ana alakanta kalaman da kokarin Amurka da abokan hulɗarta na yankin na gaba gaɗa su bayyana abin da suke kallo a matsayin tasirin barazanar China ta fannin tattalin arziki da harkokin soja. Wata sanarwa daga fadar White House ta tabbatar da cewa shugaba Biden zai yi jawabi a taron, ta kuma ce zai yi magana game da kokarin da ake yi na magance annobar COVID-19 da kuma taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin kasashen duniya. A yau Juma'a shugabar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa ya zama wajibi jama'a su yi rigakafin COVID-19 ba don kare kansu kaɗai ba, amma don kare sauran mutane. Ta yi waɗannan kalaman ne a wata hira ta yanar gizo da Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern a gefen taron raya tattalin arzikin ƙasashen yankin Asia da Pacific. Ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a Jamus. An samu adadi na tarihi na mutum 50,000 da suka kamu da cutar a jiya Alhamis. A makon da ya gabata, adadin da aka samu a kusan kowace rana shine 33,000. Jami'ai a Jamus za su gana a mako mai zuwa don tattaunawa akan hanyoyin da za a magance karuwar yaduwar cutar COVID-19. A yau Juma'a Faransa ke sauke taron ƙasa da ƙasa a kan Libya, yayin da ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke shirin gudanar da zaben da aka daɗe ana jira a wata mai zuwa, zaben da ƙasashen yankin da ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ke sa ran zai fidda ƙasar mai arzikin man fetur daga rikicin da aka kwashe shekara 10 ana yi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da wasu shugabannin ƙasashen duniya da yawa za su halarci taron a birnin Paris. Kuma ana sa ran za su nemi a yi zaben gaskiya da adalci. Za su kuma buƙaci a janye dakarun ƙetare daga Libya, kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar tsakaita wutar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka sanyawa hannu a shekarar da ta gabata don kawo ƙarshen faɗa tsakanin ɓangarorin gwamnatin ƙasar biyu. Ƙasar Libya ta samu kanta cikin ruɗani tun lokacin tashin hankalin da ya samu goyon bayan dakarun NATO a shekarar 2011, lamarin da ya kai ga hanɓarar da daɗaɗɗen shugaba mai mulkin kama karya Muammar Gaddafi wanda aka kashe daga baya.
mu sake dawowa da labarai zamu leka Najeriya inda rundunar jami'an tsaro daban-daban su gura da wani tattaki a cikin birnin a wani yunkuri na nuna hadin kai da ke tsakanin su wajen yaki da matsalar tsaro a jahar jami'an tsaron da suka da sojoji da yan sanda da yan sakai da sauransu sun ce tattakin zai kuma karawa jama'ar kwarin gwiwa akan ayyukan jami'an suke yi ga Husaina Muhammad da wannan rahoton
wannan dai wani tattaki ne wanda rundunar sojojin Najeriya ta operation hadin kai ta shirya tattaki na gamayyar jami'an tsaro da ya dunkula dukkanin hukumomin tsaro gudaya da ma kungiyoyin sa kai har ma da matasa masu yiwa kasa hidima wato NYSC ganin yadda zaman lafiya ya fara kankama a jihar Barnan Najeriya tattakin kuwa ya kara musu kwarin gwiwa inda kuwa suka zaga cikin fadin birnin Maiduguri suna wake-wake da dan tsalle-tsalle babban komandar rundunar sojojin Najeriya ta bakwai sannan kuma jagaban wannan tattaki Brigadier General Abdul Wahab Itayo yace an yi wannan tattaki ne don a samar da hadin kai tsakanin dukkanin jami'an tsaro da kuma samar da kyakkyawar fahimta tsakanin farar hula da jami'an tsaro
All of us, whether military, whether paramilitary, we come together, collaborate.
Yace har yanzu ana nan ana fafatawa da yan ta'adda don tabbatar da cewa an karye lagonsu a dukkanin fadin kasa Najeriya. Kwamishinan 'yan sandan jihar Barnan Najeriya CP Abdul Umar ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan tattaki.
Wannan zai nuna cewa mutanen da muke nema mu yaka mun fi karfin su. Domin mai tana tunanin cewa sun ga bayan mu to kuma gashi yau muna raha muna road march kuma ga mu cikin koshin lafiya to wannan ya nuna cewa gwamnati ta fi karfin wayannan masadan so wannan ke tunanin cewa ma zai zunta da wata tarzoma ganin wannan zai shiga ta yin shi
iya kara mana cooperation za mu san juna za mu fahimci juna kuma wannan dai barazana ne dai zuwa ga jama'an Barno wanda zai nuna musu cewa muna nan daram-daram muna nan tare da juna za mu fasa yakin da ake cikiwa
an taro mu yi tafiya kilomita 10-15 wannan ya nuna cewa an samu zaman lafiya kawai zan kira mutanen jihar Barno mu yawaita addu'a duk wani abin da suka gani da zai kawo kasa ci baya a sanarwa sojoji Allah ya kama na zaman lafiya completely a cikin jihar Barno ya zama cewa kowa ya yi walwalansa ba tsoro da faɗan zuciya ba
wannan yana nuna ma masu barna da kuma makiyan kasar nan cewa jami'an tsaron jiya ba yau ba wato sun hada kansu yau sun nuna cewa gaba ɗayan su duk inda suka taso matsalan ɗaya ne kuma abinda suke so su fuskanta su karasa guda ɗaya ne wato shine matsalan tsaro wannan kuma mu abun farin ciki ne don wannan hadin kan jami'an tsaro da kuma ma har wato ainihin mutanen gari musamman matasa yana nuna cewa an zo kusan karshe bi iznillah na ganin cewa wannan abun ta zo karshe
sun kuma yi wasannin motsa jini a karshen wannan tattaki Husaina Muhammad taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya
da Husaina Muhammad har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga cigaban labaran duniya
to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sama da jarirai miliyan 22 ne ba su samu rigakafin farko na cutar kyanda ba a shekarar 2020 a cewar wani rahoto daga hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kuma cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC WHO ta faɗa a wata sanarwa cewa adadin jarirai miliyan 22 ƙari ne mafi yawa da aka gani cikin shekaru 20 kuma hakan na nuna yiwuwar fuskantar mummunan yanayin barkewar cutar yayin da rahotanni suka nuna an samu raguwar cutar kyanda da kashi 80 cikin 100 a shekarar 2020 hukumar WHO ta ce bayanan ba gaskiya bane saboda an samu koma baya a yadda ake sa ido akan cutar kyanda sakamakon barkewa annobar COVID-19 hukumar ta ce an samu barkewar cutar kyanda a kasashe 26 abinda ke zama kashi 84 cikin 100 na duk adadin da aka sanar a shekarar 2020 wata kota a kasar Myanmar ta yankewa wani dan jarida Amurka mai suna Danny Fenster hukuncin daurin shekara 11 bisa zarge-zargen yin hulɗar da ta sabawa doka da tsokanar sojoji da kuma saba ka'idojin samun visa a cewar lawyer da ke kare shi da kuma wanda ya dauke shi aiki a yau Juma'a
Ganzo Ong, lawyer fenster, ya fadawa Maryar Amurka cewa yanzu dai babu wani shiri na daukaka kara. Fenster na fuskantar karin zarge-zarge na kalaman nuna kiyayya ga gwamnati da ta'addanci wanda ta yi a yanke mishi hukuncin daurin rai. Ranar Laraba, lawyer sa ya fadi cewa ba zai iya bayyana dalilan sabbin zarge-zargen ba ko abin da ya sa hukumomin kasar suke zargin Fenster da aikata laifuffukan. A watan Mayu da ya gabata ne aka kama Fenster a tashar jiragen saman Yangon ta kasa da kasa a lokacin da zai shiga jirgi zuwa Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wata kungiya mai zaman kanta a birnin Tunta ke jihar Filatin Najeriya, Community Aid Workers Initiative a Turanci, ta bullo da wani shiri na yin noma a cikin buhuna a wani matakin yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwari a tsakanin matasa a birnin. Wakilin Ilyas Kasum ya ce shirin yana kuma taimaka matasan da aikin yi, ga rahoton nashi.
Yau ne ranar bayar wa shukoki ruwa. Kuma ga haulat nan da abokan aikinta sun yi harama.
An fara abin kaman wasa, ina tunanin bazan iya ba. Ni ma din na dauka bazan iya ba, amma kuma ina zuwa na fara sai naga abin bai da wahala, abu ne mai sauki.
Game da yanda aka zo aka nuna mana wuri, wurin nan ba komai, akwai wurin da sanda muka tsaya muka yi gyara aka yi aiki. Har wasu ma suna ganin cewa mu da kanmu ma da muke yin aikin har gani muke yi ka, to mu debo wannan kasa mu sa wannan mu sa wannan bare dai mu gani.
Wannan ita ce gonar noma na buhu da kungiyar Community Aid Workers Initiative take Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya ta bude a unguwar Kongo domin ceto matasa waɗanda shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ke nema ya kasara.
Tsiro abu ne da yake taimakawa jikin ɗan adam shi kansa. Kaji wannan shi ya sa muka ceto. Bari mu kawo wannan gona kuma mu kawo shi ta kusa da inda suka fi yawa, ta inda kasuwan abin yake tsanani sosai kusa da su.
Ana koyar da su wannan aikin na noma, kuma ana counseling din su, kuma ana kuma ba su shawari, kuma ana lura da ɗabi'unsu. A nan ne ake iya assessing, wato a gano ta inda kowa yake buƙatar taimako.
Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a Najeriya yana daɗa ƙaruwa, inda wani bayani da hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, ta fitar a watan Agustan wannan shekara ya nuna cewa kashi 40 na matasan Najeriya ne ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyin, kuma kana shigowa wannan unguwa ta Kongo dake Jos za ka ga hakikancin wannan bayanai.
Wannan shashayen ba kusan tilace ce ta su, yara ya matasa ne sun tashi ba aikin yi da sauransu. Sai a nuna musu ayin kaɗan sha wannan shikenan hankalinka zai kwanta.
Wannan rehabilitation ba wai muna yin shi da magani ne ko da wani abin nan ba, muna yi ne da waɗanda suke da niyyar canji, wanda sun yi abin sun kasa. So mu kuma mukan zo mu tallafa musu wajen ganin cewa sun fita daga halin da suke ciki.
Ta hanyar wannan gona da ma wasu hanyoyi, kungiyar Tawi tana nan dare da rana tana kokarin bayar da tata gudunmawa wajen rage yawan matasa waɗanda ke fama da wannan jarrabawa.
So tarihin na shigo raina a ɓace, na shigo cikin inda shuka na yake, na ganin suna ibe min kewa, kuma yana cire min ɓacin ran da nake jin.
Mu yanzu gashi tun ala muna kallon a wannan ba mu san me muke ba, mu san yanzu in mutum ko ma waye ma ka kawo shi ma ya kalli wurin sai su dinga sha'awan ina ma yanzu su ne da daman.
Kan wannan shukan na fara sanin ana shuka a cikin buhu, kuma har yayi a ci, kuma yanzu ina tunanin duk inda Allah ya kaini zan yi rayuwata, in dai akwai fili ko ɗanya ne ko buhu goma, ina tunanin zan iya shuka na wani karan kaina.
Daga Jos, Nigeria, Ilyas Kasimu, taskar VOA.
A gaida Ilyas Kasimu, al'umman Maraɗi da ke mahaƙar zinare na garin Ɗan Isa sun nuna ɓacin rai biyo bayan ƙudurin gwamnatin jamhuriyar Nijar na rufe mahaƙar zinaren sakamakon rubtawar da ta sa har mutane 18 suka rasu, wasu kuma kusan 20 suka jikkata. Tamar Abadi na ɗauke da rahoton.
ministan cikin gida na jamhuriyar Niger Alkashi Alhada shine shugaban kasa ya wakilta zuwa garin na Maradi ya faɗi dalilan da suka sa gwamnati ta yi umarni da a rufe wajen hakar zinara na garin Dan Isa
Sheikh Muhammad Bazoum shine ya aika mu nan a Maradi mu zo mu yi taziya mutanen Maradi da kuma an uwa da suka rasu saboda shine muka zo Dan Isa inda muka iske samari da yawa sun yi 20,000 to amma gwamnati ta ce wannan wurin ba a nagata yadda shi daidai abun da ya kamata a yi ya kamata a ruhe shi dan saboda a samu a jara jaran da za a kawo shine mun gadi dai lalle samari da suke can yawancin su ba a Niger ba waɗanda suke da kayan aiki yawancin su ba a Niger ba mutanen da suka yi amfanin wurin ba a Niger ba ne kenan ya kamata wurin a jara shi yadda an Niger su samu amfanin shi
sai dai yawancin masu hakar zinaran da mazauna garin na Dan Isa ba su gamsu da wannan niyya ta gwamnatin ba sabili da duk wani aikin asha ya rage a wajen matasa irin su sace-sace fasakori satar mutane da dai sauransu
idan aka ce ta doye ta totali gaba dai a ce an ruhi ba a garin Dan Isa adalci ba da kuma kasar gaba dai saboda a yanzu ana alfahari da kasar ba dan koyi saboda mutane da yawa different countries sun zo suna cin abinci a bayan kasar to idan aka ce an ruhi an samu matsaloli wani yana alfahari ya zo nan samu to kuma zai alfahari da kasar ga ya samu kuma ya ci gaba anan saboda
ni ina tabbacin akwai mutane wanda aka ce da yan hushi da makami ma ne amma yanzu suka aje makaman su suka dawo suke wannan aiki idan aka rihe wannan wurin wallahi tallahi sai dai abinda Allah ya kuma vraiment za a komawa gidan je noman goji abinda ba mu fata mu yanzu kiran da muke ga gwamnati ta diba wannan al'amarin wallahi a bar mutane su yi wannan aikin kawai ayi dai ayi zo ayi sa tsari
wanda duk ba su da wani aiki ni to insha Allah sun gangaro sun zo suna cikin komin din Dan Isa ana ci gaba da hudodi da arziki rinin shi yana iya kawo jama'an nan ta koma bisa kan wannan tsohon aiki abinda muke jira ga gwamnati a bude wannan wuri saboda jama'a su ci gaba da ayyukansu
su kuwa daga nasu waje kungiyoyin hararan hula kamar irin su grand wato gungin kungiyoyin da ke sa ido kan ma'adanan da ake hakowa a Niger shawara suka bada a ta bakin mamman galadima shugaban na kungiyar ta grand
amma wannan doka ta kirkita a hana gaskiya assembly kamata a je tunda anjar waje kiya gashi kaya gashi duk inda mutun ya ga alguntuwar sana'a da zai samu abinci ba ran shi za a dauka ba in iyalin shi gaba ɗaya za a kona yaje sai inda ƙarshen shekara kenan azamuna ayi nazari a ga meye ya dace in so samu ne tun cikin makon da aka gane cewa lalle abin da ake leka na kirki ne amma zinari ne amma kai ne amma kalanzir ne tun a sanne kamata a ce an tsara abin an yi dokoki ko an ce sai mai resi kaza ko mai takarda iri kaza zai yi nan wuri ne ma wanda gwamnati zai samu kuɗi filin da ba tsama
yanzu haka dai magajin gari na Dan Isa yayi kira ga jama'a da kowanne ya kama gabansa sai dai har yanzu akwai mutane a wannan wuri na Dan Isa duk da ma gwamnati ta dauki matakai na sanya jami'an tsaro da suke kula da wajen Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari wannan shirin zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai daura ne akan maudu'in da muka tattauna akai a makon da ya gabata kan zaben gwamnati biyu da aka yi a jihohin Virginia inda Republican ta karbe mulkin jihar da kuma na jihar New Jersey wanda gwamna Phil Murphy na jam'iyyar Democrat da 15 a dalilin waɗannan zaɓuka ne muka gayyato Dr. Nasir Danmowa malamin jami'a mai fashin baki da ke zaune a nan Amurka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo madalla to a farkon watan nan na Nuwamba ne aka gudanar da zaɓukan gwamnati a jihohin Virginia da New Jersey inda kamar yadda kuka ji a farkon shirin ya Republican sun karɓe shugabancin Virginia yayin da a New Jersey kuma gwamnatin Democrat Phil Murphy ya tsallake rijiya da baya tunda dai waɗannan sakamakon zaɓuka suka haifar da muhawarori da fashin baki a sassan Amurka kan tasirin da za a iya gani a zabukan da ke tafe musamman na tsakiyar wa'adi da za a yi a watan November bara. To dangane da haka naji ta bakin Dr. Nasir Damowa malamin jami'a a nan Amurka da ke sharhi kan al'amuran yau da kullun inda na fara da tambayar shi yadda ya kalli waɗannan zabuka.
To lallai wannan zaben da tun kamin a yi shi mutane na ganin akwai inda wannan zaben musamman na bazin da ke kasancewa shi to jam'iyyar da ita ce ta ci shugaban ƙasa to dama shi ne zaben da aka fara yi bayan an yi zaben shugaban ƙasa to in ba shekara ta 2013 ba duk lokacin da aka yi zaɓe to jam'iyyar da ta abin nan ta shiga a ofishin shugaban ƙasa ita za ta faɗi a wazaɓen cin wannan cikakken Virginia kuma in banda wato 2013 da aka samu kuma bayan haka to amma duk da haka nan kaga Virginia tana shekaru mutum da tana kuma bulu wato tunan Democrat so wa'adi da harko wa'adi din abin nan sun buka su yi wani tasiri a wurin to amma kuma sun zaɓe yanzu ya ba da mamaki kuma abinda ya kawo wannan ba shi ne duk da yake zaɓen sakamakon ya ba mutane mamaki da yawa amma kuma idan kana bin zaɓen campaign ɗin da su takarar suka yi za ka gano cewa lallai shi mai takarar zaɓe a ƙarƙashin wato yankin ke na Republican ya yi ƙoƙari ya yi matanzanni ne waɗanda yake sun jawo ra'ayin masu zaɓe a wannan jihar.
Wasu za su yi mamaki su ga cewa ga shi Biden ya sa hannu har tsohon shugaban Amurka ma wato Barack Obama shi ma ya taya shi yin campaign amma duk da haka abun bai kai ga samun gaci ba bai kai ga kai ga gaci ba
kai to amma kuma kamar yadda ka fara tantance duk su da su bayar da Barack Obama suka je wurin sun kan duk da yake suna da musamman shi Obama har yanzu yana kwaji to amma kan san su in ka kalmar zabe a garka shi ne abin da ke gudana a wanda lokaci yawanci shi ne ke sa a yi mutum ya ci zaɓe ko mai kwada zaɓe. A wannan lokaci wanda lockdown da aka yi na corona ya shigo kusan kowa a narka sun mazo a sake su su abin nan su je su gudanar da abin da suke so musamman a makarantun ne da yake kaga yanzu da aka kuma makarantar shekarun baya duka can shekara ɗaya da rabi duka a gida aka yi to uwaye sun mazo sannan su ɗan jam'iyyar Republican su ne ke da wannan ra'ayin na cewa a cire lockdown kada a sa duk wani abu a bari kowa kuma makaranta yadda abin da iyaye na sun shi duk da yake yana da haɗari saboda wanga COVID-19 da har yanzu yana gudana to amma kasancewar wato su ɗan Democrat wurin kafin magana da suke yi kawai shi ne suna magana sukar to a tsohon shugaban ƙasa wato Donald Trump wanda yake ba shi ne jami'in Amerikawa ba so duk wanda daman in dai kana son ka ci zaɓe a Amerika to ka lura da me ke gudana sai ka yi magana a kan shi mutane sun matsu da lockdown ɗin da ake yi su kuma ƴan Republican su ne suka yi campaign musamman shi yankin ya yi ƙoƙarin zartar da kanshi daga Donald Trump don saboda shi kuma har yanzu Donald Trump bai da farin ciki a wannan jihar ta Virginia.
Doctor, kana ga wani irin tasiri waɗannan zaɓuka musamman shi na Virginia za su yi akan zaɓen tsakiyar wadi na ƙasa da za a yi a baɗi wato zaɓen da ake kira midterm election?
Kamar yanzu su kaga ƴan jam'iyyar Republicans abinda ake masu fashin baƙin sassa ke nuna shi ne sun samu blueprint wato kamar abin kwaikwayo lokacin da aka zo zaɓen abin da 2022 sun ga abin da za su kamfai a kai sannan kuma kaga yanzu suke da ƙarfin gwiwa haka bisa ga su ƴan Democrats sannan kaga yanzu abin ya dawo gefensu so kokari na su ƙara tursasa masu zaɓensu a kan wannan su kuma yanzu kaga ƴan Democrats musamman ma lokacin da su ƴan majalisa wakilai da wato Senate da kuma House suka kasa gabatar da waɗannan bills na wannan Joe Biden na guda biyu da take su yi campaign a kansu sun kasa daidaita kansu a kan yadda za su fasa wannan bills ya sa su duk da masu zaɓe ɗan Democrats da kuma Independents ya sa sun rage goyon bayan Democrats yanzu.
Dr. Nasir Damowa kenan da muna fashin baki a shirin namu na yau. To mu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kaimu zamu dora inda muka tsaya. Yanzu madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu aruki aika mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya. Da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya ganin yadda matsalolin rashin tsaro ke ta ƙara addabar mu daga bisani nake roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro wanda muke fama da ita amin suma amin sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga su Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da Babangida AA Dogo Zurmi duk a jihar Zamfara da ke cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka haƙiƙa baiwa ƴanci rani damar zama ƴan ƙasa da ƙasar Saudiya ta yi hakan abu ne mai kyau da fatan za su riƙa bin doka da oda don a zauna lafiya Shiko Kabiru Janye Kware Sakkwatar Najeriya cewa yake assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka Shirin da Najeriya ke yi na kashe naira tiriliyan 348.7 Allah ya sa ya kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda da muke fama da su a Najeriya da kuma ci gaba. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa amincewa shugaba Buhari ya ciwo bashin dala biliyan 16.2 da majalisar dokokin Najeriya ta yi gaskiya akwai lauje cikin nadi ganin cewa koda an ciwo bashin ba gani a ƙasa muke yi ba sannan kuma gashi ana ƙarawa ƙasar mu nauyin bashin don haka da saki ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga Salihu Bala Zango karamar hukumar tafawa balewa jihar Bauchin Najeriya mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka ku bani dama na isar da kokin matsalar rashin ruwa da al'ummar garin Zango ke fama da ita wadda ta yi katutu ga al'ummar garin gashi kuma masu kujerar siyasa na ta mana alƙawari ba tare da cikawa ba da fatan kokena zai kai ga kunnan da ya dace
madalla don wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Joe Biden da shugaban Xi Jinping na China za su yi wa shugabannin yankin Pacific jawabi a yau Juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar rikice-rikicen cinikayya da kuma siyasa a yankin. A yau Juma'a shugabar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa ya zama wajibi jama'a su yi rigakafin COVID-19 ba don kare kansu kadai ba amma don kare sauran jama'a. Haka kuma a yau Faransa ke sauke taron ƙasa da ƙasa akan Libya yayin da ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke shirin gudanar da zaben da aka dade ana jira a wata mai zuwa.
Masu sauraro a nan mai ga ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni na ma injiniyan mu na yau. Ni Sarki Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku saurari shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.